Wasu kalaman da gwamnan jihar Benue Samuel Otom yayi game da yadda fadar shugaban kasa ke yin rikon sakainar kashi da irin kashe-kashe da ake zargin makiyaya Fulani da aikatawa a sassa daban-daban na Najeriya ya janyo kakkausar martani daga wasu kungiyoyi da ke hankoron ci gaban Najeriya. An gano gwamnan jihar Benue Samuel Otom na jawabi wa manema labarai inda yake zargin Fulani makiyaya da aikata kashe-kashe, amma gwamnatin tarayya bata ce komai akai ba.
When will the federal government come out and criticize and arrest henchmen carrying AK-47?
Yace yaushe ne gwamnatin tarayya za ta fito ta kalubalanci ta kuma kame makiyaya da ke daukan bindigogi kirar AK-47. Gwamna Otom ya kara da cewa a wasu lokutan baya gwamnatin tarayya ta kafar yan sanda ta fito da wani tsari na cewa mutane su mika dukkan makamansu, amma sau nawa gwamnatin tarayya ta ce Fulani su mika tasu makaman.
That was why I called federal government to license me and many others to have AK-47 too.
Yace shi yasa ya kira gwamnatin tarayya da ta bashi da sauran mutane izinin mallakar bindiga, saboda in yana da AK-47 kuma ba fulata ne ya tinkare shi, zai san cewa shi ma yana da shi, zai kuma kare kansa. Otom yace yayi waɗannan kalamai ne saboda samar da adalci wa kowa. To sai dai nan da nan wasu kungiyoyi uku da ke goyon bayan shugaba Buhari da suka hada da Nigeria Project Initiative da Initiative to Save Democracy da kuma Global Economic Policy Initiative a wata takardar haɗin gwiwa suka maida wa gwamna Otom martani. Takardar ta ce shugaban ƙasa Buhari ɗan ƙasa ne na gari, kuma shugaba ne mai adalci da ke kare kundin tsarin mulkin Najeriya, yana kuma kare haƙƙin dukkan 'yan ƙasa har da ƙananan ƙabilu da addini, da kuma yin adalci ba tare da tsoro ko son zuciya ba. Na tuntuɓi shugaban ƙungiyar Mayatti Allah Cattle Breeders ta ƙasa, wanda ya ce
Ghana da aka kama sojoji suka kashe shi ba lallace ne, yanzu ana zargin kike shikenan sai a ce a kama ki, ba bincike ya kamata ai a gane abin da sai ake zargin ki ba. Abin da ake mahila ne a Najeriya a yau yayi ƙarhin magana mutum guda.
Wani jan hankali kuke musamman ma su Fulani?
Ai akwai kungiya kowace kabila, me yasa su ɗan ta'addarsu da masu aikata laifi cikinsu ba a magana kan ƙungiyoyinsu me suke yi kan abin da ƙungiyoyinsu? Mu sati biyu da ya wuce mun je Ondo, mun zauna da gwamnoni, mun yi zaman fahimta tsakaninmu da su. To abin da ya taso muna faɗa ma kawayen watsa labarai abin da ya kamata a yi da inda ake da yadda za a yi. Abin da ya rage sauran jami'an tsaro ne da gwamnati.
A gefe guda kuwa mai fashin baki kan lamura Yakubu Gidado yayi tsokaci.
Zai matukar wuya a ce wannan al'amari Fulani ne kawai suke yi wannan. Domin irin makaman da suke tafiya da shi suke satar jama'a, suke garkuwa da jama'a, da irin kwamewar da suka yi ma a harin ya nuna cewa ba Fulani ne kadai ba. Akwai hannun hukumomi a cikin wannan al'amari. Kamar a garkuwa na karshe-karshe nan da aka mana a fili, yan sanda ma suke nuna cewa su karan kansu ma suna tsoron duk wani abin da ya shafi na Fulani. Allah ne zai iya kawo mana yadda za a shawo kan wannan al'amari idan Allah ya tabbatar mana da shugabanni masu adalci a ƙasa.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.